أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المكتوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارثه على التحقيق مولانا الحاجي إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه وعن جميع المسلمين والمسلمات بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونن wani ɗan taƙaitaccen saƙo ne insha Allah tabaraka wa ta'ala dan ba wa sahabban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya da kuma ƙaryata mai da'awar jingina kansa da alul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaukan kansa ya zara a cikin zirin nasaba tsarkakakke wanda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti Allah yana so ne ya tafiyar innama lil hasri Allah yana son ya tafiyar da kazanta da dukkan wani irin nau'in kazanta ar-rijs daga jikin ahlul baiti to babu kazanta mummunar kazanta a wannan lokacin da ta wuce wanda ba alul baiti ba sharifi ba yayi da awash sharif taka ya zira kansa a cikin wannan zirin tare da munin halinsa da munin halittansa yace shi alul baiti ne to karshen rijis kenan da za rijis da za a danganta wa alul baiti babu kazanta babu munin kazanta wacce ta yi muni irin wannan adami ne ya dauki kansa ya zira kansa a cikin alul baiti to babu cin mutuncin da ya wuce a cikin mutuncin alul baiti irin wannan a kaskanta alul baiti a walakanta su wallahi allazi la ilaha illa huwa babu cin mutunci da ya wuce a kalli wannan bawan Allah da sifansa da halinsa a ce wai yana cikin alul baiti to karshen cin mutunci da za a yi wa alul baiti kenan shi kuma Allah yana faɗa innama yuridullahu liyuziba ankumur rijsa alul baiti Allah yana son ya tafiyar da kazanta irin su Adamu ne na daga cikin alul baiti a kore su ba alul baiti bane ba alul baiti bane to dalilin da yasa a takaice zan yi wannan bidiyo audio nawa ƴan uwa shine jiya bayan mun yi wasu karatu da suka gabata akwai raddi da muka yi dan mu haskawa ƴan uwa su fahimci menene tijaniya akan wani asasi aka gina tariqa shi tijani radiyallahu ta'ala anu su fahimci cewa tariqa shi tijani ba ta tafiya da cewon in kana son alul baiti sai ka ruguje sahabban annabi duk wanda ya haka munafiki ne son alul baiti baya jawo ganin girman wanda Allah ya riga ya zabe su suka zamanto su ne mataimaka annabi almajiran annabi abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwa a ce kai ne malami kana da ƴaƴa Allah ya maka albarka ya albarkace ka da ilimi da ƴaƴa da almajirai sai ya zamana kawai bayan ka rasu sai a ce duniya ta zo ta ce do almajiran kan nan munafikai ne ƴaƴan kawai suka rike to ma'ana baka rike almajiran ka da kirki ba sai yasa suka zamanto almajiran banza su kuma ƴaƴan in dai ƴaƴan ne zaka ga suna kishin almajiran baban su ba sa son a taba musu almajiran baban su saboda sun san cewa lallai almajiran baban su sune mutuncin baban su to haka sha'anin sayyidina rasulullah yake alul baiti na sayyidina rasulullah babu wanda ya kai su kishin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san sahabban annabi almajiran gidan su ne idan aka ruguje almajiran gidan su sun san wata rana za a nemi a ruguje malamin almajirin su shine sayyidina rasulullah dan haka alul baiti basu bada kafa gurin taba sahabban manzon Allah ba ballantana ala ra'asihim irin su sayyidina abubakar irin su sayyidina umaru irin su sayyidina usmanu da kitatuman manyan sahabbai wani bakin mutum dan bakan mace kawai ya fito ya buɗi baki ya ce wai shi din nan yafi sayyidina Abubakar a wannan kasar tamu ta Najeriya kuma ana kallon shi mafi munin abin da yayi ya dauki kazantacciyar kansa kazantacciyar nasabansa ya ce wai shi jinin annabi ne irin wannan musiba yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto da arha haka tsakanin mu kullu man habba wa dabba kawai kowanne kazami ya taso ni sharifi ne ni sharifi ne to kamar yadda na gaya muku ba tare da tsawaitawa ba jiya da daddare ina zaune bayan mun yi wancan karatu don mu haska wa ƴan uwa su fahimci Tijjaniya ba ruwanta da zagin sa bai to ashe karatun ya je ya dake shi a kunnan sa yanda ya kamata ya ji sannan abu na biyu an samu Sayyidi Muhammad Nasir yayi karatu shi ma ya bulale shi yanda ya kamata ya zarge shi na uku aka zo aka samu Malam Junaid shi ma yayi karatu ya bulale shi ya zarge shi to wannan abubuwa duka sun yi mai zafi da ya tashi jiya sai ya dauko littafi yana karantawa yana bi al-muwadda wanda wannan littafi tankan a haifi uwar mai sabulu muka san shi yawwa haka aka ga balbela da farinta mun karance shi tas littafi ne da yake magana akan falalan iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani littafi duka yaje mawaddatul qurba a ciki yake daukowa yana karantawa amma abun mamaki duk maganganun da muka yi da abubuwan da muka kawo ya kasa dimfaran abin da muka kawo ya rushe ko guda daya tunda ya ga ba zai iya fada da mu ba sai ya canja direction din fada sai yana nema ya hada mu fada da wanda kullum mu neman albarka kurar takalmin su muke yi sune alul baiti sai yana nema ya hada mu fada da su wanda tunda ka san ba za ka iya taran mu ba sai ka ja gefe kai shiru kawai da kai muke yi Adamu mina in ka isa ka fito ka tare mu amma ba ana fada kawai sai ka canja direction din fada irin yanda shi wannan malamin na Kano yake yi malam dan Tamori in yaga an fi karfin sa kuna fada anan kawai sai ya canza maka direction din fada ya kai ka wani gurin da kai ba ma nan ka nufa ba alal itlaq to shi ma sai ya gano wannan wayan sai ya nemi ya canja direction din fada daga farko sai ya fara cewa wasu masu zagin Allah masu zagin annabi ya dauko kasa din wani baubawan mutum majhuli mu'tallul akhir ya sa shi cewon mutallul akhir ya sa shi cewon wai gashi wannan yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaza to alhamdulillahi mu dai duniya za ta yi mana shaida a gurin bawa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariya da raddi akan waɗannan fasikai da kake kiransu muryoyin mu ba baki bane a duniya sanannun muryoyi ne kanan aka san mu cewon bawa janabin sayyidina rasulullahi kariya da fada da dukkan wanda zai taba alfarman janabin annabi muhammadu dan haka ne ma muka rungumi gabarin fada da kai Adamu mina kuma wallahi wallahi sai ka je kasa wallahi tallahi sai ka je kasa Allah bi yi ruwan tsiran ka mu kalle ka ka taba almajiran annabi sahabban annabi muna kallon ka ba Allah bi yi ruwan tsiran ka ba kuma mafi muni da sunan Tijjaniya ƴan shi'a suna nan suna shi an cin su suna aqidar su kowa ya aqidar sa a zawiyar sa ba ruwan mu da su amma da sunan Tijjaniya ka fito ka taba sayyidina Abubakar ka taba sayyidina Abubakar ka ce a kyale ka ƙaryanka yaro ka kasa wallahi allazi la ilaha illa huwa ka kasa zamu yi maganin ka zamu daka ka ta yanda sunan mu ka ji an fada sai gaban ka ya fadi wallahi kuma ta yanda sunan sayyidina Abubakar ka gani wallahi sai ka fadi a kasa kai sujada saboda girmama sayyidina Abubakar ƙaryanka mu kyale ka ka taba sayyidina Abubakar muna kallon ka sannan kuma da kake magana a cikin karatun ka yara daga Bauchi to barin maka na Amr ibn Kulthum yace iza balagha alfitama lana sabiyun takhiru lahu aljababiru sajidina kaji wannan baitin mu daga cikin mu yaro karami in ya taso in jababirai jabbarai masu gadarasa da girman kai masu raina Allah da annabi suka ganshi faduwa suke a gaban sa su zuba guyoyin su su yi sujada sun san ba su an su bane yanda aka yi wannan magana jiya muna tare da dalibai muna karatu sai ana turo min na bude shi na sa muna ji tare da su dalibai sai suna dariya suna ta roko da Allah a basu su je sun samu nama sun samu gashi su je su faffasa ka su abin nan dalibai wallahi kanana To amma da yake mu wannan ba halin mu bane tunda mu ka taro match din mu ba kai mana kankanta ba duk rashin ilimin ka zamu kalle ka zamu yi maka udiri kila in mun maka bayanin Allah ya yi raban kai mai shiriya ne sai ka shiriya in Allah kuma ya yi ka a tababbe to ya zamu yi da kai haka Allah ya ga daman ganin ka amma dai zamu yi kokari mu faɗa abin da yake shine daidai domin mu wafto wasu daga cikin fiƙoƙin batakka daga shiga kuma in banda safihul hulmi wa balidul zihni ina aka taba samun mutumin da kake cewa wai malaman tijjanawa malaman su na tijjanawa sun ki su gaya musu gaskiya mutumin nan dan izala ne fa kai izala fa kai malaman tijjanawa wannan su suka ceto ka daga cikin izalan nan suka dawo da kai cikin tijjaniya suka nuna maka ga hanya ta gaskiya na bin alal bait da san annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kafar ka tai rawa ka je kana neman kuma ka dauka san alal bait sai ya ci karo da sahabbai yanzu ake neman a dawo da kai mutumin da dan izala ne kai baka san me san annabi da san alal bait ba lokacin da kake izala me yana ka kai da'awar sharif taka in banda munafiki ne kai me yana ka kai da'awar sharif taka sai da ka dawo cikin tijjaniya kawai malam al-aklu bid-dini kawai ci da addini mutum dan damfara kawai ka tsaya kana ma mutane hauka irin wannan sayyidina abubakar ne kake kallo kake cin mutuncin sa ka sa yara suna zagin sayyidina abubakar to zaka gane sayyidina abubakar yana da dakaru wanda kuma wannan dakarun alul bait ne suka gina mu sayyidina ali da yayin gidansa su suka gina mu suka ce in mun ga za a taba almajiran gidansu mu fito mu kare mu nuna wa wanda zai taba almajiran annabi munafiki ne so yake ya taba annabi muhammad ya taba alul bait ƙarya yake ka gama izalar ka ka fito malaman tijaniya sun shigo da kai kuma wai yanzu kai kake magana in banda kidahumi safiul hulmi kana magana wai kai zaka koya wa mutane san alul bait wannan wani irin musiba ne jama'a to dan uwa tijjanawa musamman matasa wallahi wallahi tallahi ku rike imanin ku duk wanda ya yaudare ku da sunan san alul bait kuka taba sahabban annabi ya bar ya raba ku da Allah ya raba ku da annabi ya raba ku da alul bait kuma wallahi za ku tashi a layira baran baran da manzo Allah baran baran da sayyidina ali baran baran da sayyidatuna fatima alaiha salam wallahi za ku tashi baran baran da su saboda basu yadda a taba musu waɗannan almajiran baban nasu ba wala rasim sayyidina abubakar da sayyidina umar da ka yan uwa a kiyaye yana da matukar hatsari kwarai da gaske ka auna soyayyar mutum da alul bait da yanda yake son sahabban annabi na'am wannan in ya ce yana fifita alul bait akan sahabbai tare da ganin girman sahabban wannan la mushkila bamu da damuwa da shi alal itlaqi fifita su dama Allah ya fifita su ka fifita alul bait akan sahabbai tare da ganin girman sahabban wannan la mushkila amma ka fifita alul bait tare da zagin sahabbai to wannan dodo ne ku guje shi wallahi allazi la ilaha illa huwa ba masoyin annabi bane ba masoyin alul bait bane ballantana a ce ya zamanto ɗaya daga cikin silkin alul bait mun yi magana na karatu mun ɗebo maka inda gaske ne maganganun shehu Tijjani da aka kawo da maganganun shehu Ibrahim da maganganun malamai fito ka ce ƙarya ne mana ai sai ga fito ka ce ƙarya ne ba kawai gaje ka dauko littafi kana gaya mana falalan alul bait mu zaka gaya falalan alul bait bayan a wajen mu ka koya mu muka koyar da kai lokacin da kake izalan aka fauto ka kamance mu tijjanawo mu muka koyar da kai falalan alul bait kuma yanzu ka zo ka ce zaka gaya mana su ai faqidu shay la yuti mu muka koya maka san alul bait mustahil kuma a ce wanda ya koya maka shi zaka koyarwa wannan ya zama hauka kenan ya zama hauka dan haka yan uwa ku tambaye shi ina karatun da muka yi mai ina amsa ba surute zaka tsaya kana yi ba yaran Bauchi an sa su yara daga Bauchi Allah kallu ko yaran ne ina mu yaran iyayenmu ne ba yaran iyayenka bane in yaran ne mu ai yaran iyayenmu ne ko kai ka haife mu ko iyayenka ne suka haife mu ai yaran iyayenmu ne kai ma ba yaran iyayenka bane dan haka Adamu ne kai ma yaro ne yaran iyayenka ne mu ma yara ne yaran iyayenmu ne shirman wofi kawai kuma wallahi nake gaya maka in ka ci gaba da irin wannan yara za mu sake mu basu da kai su daka ka kuma wallahi sun fi ka karatu wallahi tallahi sun fi ka karatu ko canjan baki aya ka bata baki ka bata hadisi ka bata irin wannan abu kai azuwin sa ba daidai ba to amma dama kaman yanda na faɗa wancan karatu ƴan uwa lokacin da nayi ne domin in nuna wa ƴan uwa menene mahangan tijjaniya akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matafiyan mu muti janawa shin mun yadda a taba sayyidina Abubakar a taba sayyidina Umaru a taba sabban manzo Allah bamu yadda ba dukkan shehunan mu akan haka suke kuma bai fito ya ƙaryata ba alhamdulillah ma'ana as-sukutu ridan ya yadda da abin da muka faɗa to abu na gaba shine wanda ka fado gonan mu kuma ka nuna kanka mun ganka karatittukanka an turo mana su ko in ce surutanka an tutturo mana su da irin cin mutuncin da kai wasu sayyidina Abubakar da sauransu zamu dauka tunda kana challenge amsa kake bukata zamu baka amsa eh zaka saurare mu zamu baka amsa daya bayan daya na karatittukanka wallahi tallahi sai kai nadama sai ka gane bakin jahili ne kai sai ka gane makiyin Allah ne kai makiyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi daya bayan daya zamu dauki karatunka sai mun baka amsa da aka yi uwa yanda yayi daibaitin din fadan mu sai yana nuna kaman cewon wai alil baiti muke tabawa mu ba alil baiti muke tabawa ba adamu ne na muke tabawa shi kuma ba alil baiti bane yawa hasha wakalla wannan bakin mutum mai katan tambi mai ruwan maguzawa da katafawa a cewa yana cikin alil baiti hasha wakalla yawa hasha wakalla mu ba alil baiti muke tabawa ba tun muna yara an karanta mana muna addibu auladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyyukum wa hubbi ahli baitihi wa qira'ati alqur'ani wannan hadisi an karanta mana shi kula daftar da iyayen ku iyayen musulla daftar da mu akan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san alul baiti san alqur'ani dan haka zaka zo ka same mu da dukkan waɗannan abubuwa guda uku san manzo Allah san alul baiti san alqur'ani dan haka karka canza direction din fada in ka isa fito ka tare mu ka daina nuna wa duniya wai muna taba alul baiti kariya kake kai ma ka sani eh ka sani tunda dai kai ka sani lokacin da kake izala muka tsamo ka dai bai kamata a ce kuma yanzu ka dawo kuma abinda zaka saka mana da shi kace ba mu san alul baiti ba a kana dalibin mu a haba malam adamu eh adamu mina ai kar ayi haka da Allah a dinga adalci eh a dinga adalci in zaka yi aqidarka ta shi'a karka ji tsoro Nigeria akwai freedom of religion fito kai shi'ancinka ba wanda ya hana ka akwai ƴan shi'a muna zaune da su kuma suna shi'ancin su muna dariƙan mu eh haka live should feel with the qadiyya wannan baya wani bata alaka komai a tsakanin mu yi shi'ancinka mai tijaniyancin mu amma kasantuwar shi'a kura da fatar akuya kai dan shi'a ne kuma ka zo ka ce kai dan tijaniya ne wannan kuskure ne kuma abun mamaki yan uwa ku sani mu dalili ba ma kon mu sai da zakara za ku ji muna cewa shi yana kiran kansa sharifi ba fa wanda ya tabbatar mai da sharaftakan nan shi yake gaya wa kansa a ina aka taba haka mutun ya samu kansa yi wa kansa tazkiya to wallahi allazi la ilaha illallah sharifai daga mina sharifai daga mina tarran da muka yi karatu suke kiran mu suka tabbatar mana da cewa bawon Allah nan ba sharifi bane bai da alaka da sharaftaka lamin qaribin wala min ba'idi ba sharifi bane kuna jin harcen sa wani dan kabilan Tangale haka kai ga zo ka ce kai sharifi ne fi sabilillah rasuli wani irin raina manzo Allah ne wannan yanzu annabi har ya kai kaskanci a wajenka da zaka kalli mummunan halitta irin taka da mummunan tabi'a irin taka kace kai jinin annabi ne fi sabilillah wa rasuli wannan cikin yaushe sharifi ya samu wannan cikin fi sabilillah wa rasuli irin wannan ba daidai bane adamu nina ka tsaya a matsayinka matsayin da Allah ya baka ma ya kubutar da kai daga izala ka shigo tijaniyan ya wadatar ba sai kai ƙarya ba ka danganta kanka da nasaba mai tsarki tare da munin halinka da munin sifanka wannan ba daidai bane sharifai daga mina su suka kira mu suka ce mana wallahi ba sharifi bane malamai haka suka kira mu suka ce ƙarya yake ba sharifi bane suka gaya mana halaye munana daga cikin halayensa kuma akwai waɗanda suke na jikinsa sama da shekara 20 suna tare da shi wallahi akwai bawan Allah sharifi ne yake gaya min yace shi dai yafi shekara tunda yake bai taba ganin Adamu mina ya zauna a cikin da'irar wazifa an yi wazifa da shi ba bai taba gani ba ko so ɗaya yafi shekara bai taba ganin an yi wazifa an zauna cikin da'irar wazifa da shi ba to sai na ka zama dan tijaniya shekara ɗaya baka wazifa fi sabilillahi wa rasuli jama'a sannan daga cikin makusantansa ko wanda ya gaya mana ya je wani gari za a tashi za a je a fita wa'azi kawai ya shiga bayan gida tsar ya tsallafa tsari ya fito ba tsarki ba alola ya kama hanya ya tafi wajen abin nan wajen wa'azi wannan fi sabilillahi wa rasuli irin waɗannan su ne za a dinga hada su da jinin annabi mun yi wa annabi adalci in muka yi haka jama'a To dai wannan ya kamata ka sani mu ba da Ahlul Baiti muke ba Ahlul Baiti su ne kambun da yake kanmu ba mu da wani diso na ki daidai kwayan zarra a zuciyarmu tijah Ahlul Baiti ba mu da wannan kuma kai ma ka sani daga gunmu ka koya in ma kana son kenan daga gunmu ka koyi san Ahlul Baiti alaihi wassalam da haka ba wannan ne muhallin fadan mu ba in zaka yi fada fito ai fada Adamu fito ai fada sosai ka fito da kayan aiki amma ga je ka dauko littafi kana karanta falalan Ahlul Baiti waye musanta maka falalan Ahlul Baiti ba wanda ya maka musu akan falalan Ahlul Baiti ba wanda ya maka musu akan falalan Ahlul Baiti dukkan mu masoya Ahlul Baiti ne alaihi wassalam dan haka ƴan uwa ga maulan mu shu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu abinda yake fada akan wato akan Ahlul Baiti shu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa akan san Ahlul Baiti dan a fahimci su waye suke san Ahlul Baiti a cikin Jawahirul Ma'ani shu yana cewa shi ana ba da yanda shu Tijjani sifan yanda shu Tijjani yake san Ahlul Baiti aka ce wa yuhibbu Ahlul Baitin Nabawi al-muhabbata al-azima shu Tijjani yana san Ahlul Baiti so na gaske wa yawadduhum al-mawaddal jasima shu Tijjani yana kaunan su kauna ta gaske wa yahtammu bi umurihim shu Tijjani yakan damu da lamarin Ahlul Baiti la yazalu harisan ila isal al-khair ilayhim shu Tijjani bai gushe ba yana kwadayin koyaushe ga alkhairi ya sadu da Ahlul Baiti ya isar da alkhairi zuwa ga Ahlul Baiti wa yadaru ila Allah fi ma yuslihum shu Tijjani koyaushe kan kusanci Allah ya kaskantar da kai cikin abin da zai yi wa Ahlul Baiti dadi ya gyara lamarin su wa yukrimhumul ikram shu Tijjani yana girmama su girmamawa wa yabirru ghaitan bihim ashaddal barur shu Tijjani yana musu biyayya matukar biyayya wa yatawadda'u lahum shu Tijjani yana kaskantar musu da kai ashaddat tawadu'i matukar kaskantar da kai wa yata'addabu ma'ahum shu Tijjani yana yin ladabi da hadaran Ahlul Baiti ahsan al adabi mafi kyan ladabi wa yansahum shu Tijjani yana musu nasiha wa yuzakkiruhum yana tunatar da su wa yurshiduhum yana shiryar da su ila takhalluq bi akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wasallam cewan su dabi'antu da halaye irin na kakansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su dabi'antu da halaye to yanzu dabi'an Ahlul Baiti ne su zagi sayyidina Abubakar dabi'an Ahlul Baiti ne ga abin da shu Tijjani yake dan haka zaka samu shu Tijjani bai da magana ta kwarzani akan sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar radiyallahu anhu yace wa yaqulu shu Tijjani yana cewa ashurafa'u awlan nasi bil irsi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sharifai su suka fi cancanta da gadan halaye irin na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yahuddu ala muhabbatihim shu Tijjani yakan kwadaitar a so Ahlul Baiti wa tawqidihim a girmama su wa tawadu'u lahum a kaskantar musu da kai wal adabi ma'ahum shu Tijjani yakan ce ayi ladabi wa Ahlul Baiti wa yabayyana azama majidihim shu Tijjani yakan bayyana girman Ahlul Baiti wa rafi'a qadrihim yakan bayyana daukakan alqadarinsu wa yara anna at-tawani fi umurihim shu Tijjani yana ganin jinkiri da nawa cikin duk lamarin da ya shafi Ahlul Baiti wa mahabbatihim da soyayyan Ahlul Baiti naqasun wannan naqasu ne fil imani a cikin imani wala yuhibbu man yunawihim aw yubarihim shu Tijjani baya son ya ga wanda zai dinga takara da Ahlul Baiti ko yana jin cewa kaza yana kwaikwayon su kace kai ba Ahlul Baiti bane kace kai Ahlul Baiti ne inji shu Tijjani yunawihim aw yubarihim ka duk ka san kai mutun kana nan wani kabila a Naija kawai ka fito kace kai Ahlul Baiti shu Tijjani ya tsani irin waɗannan mutanen aw yakhilla bil adabi ma'ahum ko shu Tijjani yace ya ga mutun yana saba ladabi da Ahlul Baiti kaman wannan fajiri dan iska na Kano wai sani jambulo da wani fuska kaman kura da mai rawanin indiyawa kawai ka fito kana cewa wai kai karara ya fito fa jama'ar annabi karara ya fito yace wai na Fatima takan zo alaiha salam tazo ta bashi mama a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fito ya ga ummul fadli wannan sayyidatuna Fatima radiyallahu anha wa alaiha salam ya fito ya ga mata wannan jama'a duniya tana ji wai da sunan sharifi kuma shikenan sai mu yadda mu bi shi a gaban sa lokacin da Allah ya ji kan fadar bege ya rasu wani baubawa daga ne na dan uwan sa Adamu mai na din yazo yake magana yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kasa din yana nan ku ne ma kasa din fadar rasuwan fadar bege Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Sani Jambulo da ya zo wajen Sani Jambulo yace to fada lokaci yayi amma muna so mu dauke shi muna so mu dauke shi kana so mu dauke shi ko baka son mu dauke shi wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sani jambulo din yace annabi annabi ka dauke shi sannan annabi yadda ka dauki fadar bege to irin wadannan abubuwa ba dole Allah ya jarrabe mu da in izala inda an samu irin su Adamu mina da su sani jambulo din nan Allah ya jarrabe mu da in izala da za su fito su yi ta zagin mu ba dole in izala za su fito su yi ta zagin mu saboda irin wannan jahilci da wauta mutum baki kirin da kai ga fito kana cewa kai sharibi ne kuma matsalar shine ba ma cewa kai sharibin bane sai zama na ka bi bayan abin da saba wa Allah da ke ta alfarmar shari'a ya jama'ar annabi ya jama'ar annabi ya kamata mu fahimci menene hakikanin shariftaka yanzu misali yanda shi wannan yaro Adamu mai ne fito yana ta shi sharifi yana ta gwada kansa akwai fa sharifan da har makiya sun yadda su sharifai ne an taba jin sun yi haka yanzu irin maulana shi sharif Ibrahim Saleh al-Husaini radiyallahu anhu waye taba ji ya fito yana duk wanda yayi min kaza ni sharifi ne aljanna ta muce duniyar musulunci ta san shi yayi wa addinin kakansa hidima shi sharifi ne bai taba fitowa daidai da marra so daya yana alfari da kansa ba saboda shi sharifin gaskiya ne amma da yake kaga wannan ɗan damfara ne da sunan Sharif taka kaga ai yanda suka fito ko ya fito wannan yana magana kaman dan Daudu ne sharifi ne ne kaza kaza kai Adamu mina kai Adamu mina ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wallahi tallahi inna rabbaka labil mirsad kuma Allah ya tashi damkakka ba zai maka da wasa ba hadar annabi ta wuce wasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaskantaccen mutum irin kai jingina kansa da annabi kuma jingina kai ta hanyar saban Allah ta hanyar fadawa sabban manzo Allah ka ji tsoron Allah wallahi tallahi ka janye tun kafin Allah ya zo ya damke ka damka ta kudura ta karfi irin nashi da aka kiyaye ku lura da wannan jama'a ya shukka ta ganin shasharu Ibrahim Saleh ya fito yayi wannan abu to ballantana kawai wani mutum baki kirin da kai ga fito kana ta ni sharifi ne wasu aljanna ta mu ne ka gaya mana shariftaka haka kawai zaka fito kace kai sharifi ne ina nasabar taka mutumin da an kirga daga kanka da babanka kila daga kan kakanka baka isa ka kara mutum daya ba duk sai ka same su kawai malam masu masu banka wato lingiya wuta ne suna nan kawai ka zo kana cewa kanka sharifi kuma kana fada wa sabban annabi sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana fada musu to sayyidina Abubakar yafi karfin ka yafi karfin zuriyar ku yafi karfin duk wani zuriyar irin su Adamu mina yawa yafi karfin ka Allah mutum jikan mashayin mashaya giya kawai ka zo kana fada wa sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru Allah ya mana ludufi Allah ya mana magani to dai ga abin da shi tijani yace duk wani wanda zai ce shi ba alul baiti bane ibari ka zo kana kwaikwayon wai kai alul baiti ne shi tijani yace ya tsani wannan mutum daga shi tijani baya tare da Adamu mina baya tare da wanda zai saba ladabi da alul baiti shi tijani a cikin jarir ma'ani aka ce wa yashaddidun nakira ala man fa'ala zalika shi tijani yakan tsananta ya tsani dukkan wanda yake aiki irin wannan yana nuna shi alul baiti ne bayan shi ba alul baiti bane ma umar radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in to wannan shine magana shi tijani radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma yan uwa in ba ku manta ba a cikin karatun da muka yi mai ya kasa bada amsa aida sai ka bada amsa ba diddai a kaddara mukaddara taslimi jadali wannan shi Adamu mina din alul baiti ne duk karfin jinin sharif taka kaka kai shehu tijani to ya shehu tijani zai zo yana girmama sayyidina Abubakar yana tawassuli da sayyidina Abubakar kai kuma kace kai almajirin shehu tijani sannan ka zo ka fada wa sayyidina Abubakar a kaddara cewon fa kai dinnan sharifi ne kaddarawa taslimi jadali ballantana Aisha wakan la ƙarya kake bakin makareci Shuti Jani radiyallahu ta'ala anhu ya girmama sayyidina Abubakar kai kuma ka zo ka fada mai gashi muna fada a cikin addu'o'in Shuti Jani yanda yake tawassuli da alul baiti da sahabban manzo Allah yana fada tawassaltu bis siddiqi khillika wallazi miraran atat tanzil wafqa allazi yubdi ina tawassuli da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wanda alqur'ani yazo dan karfafa shi Uthman dhinnurain min man hayya lahu malaiku fastayir min wajhi alwardi ga sayyidina Usman wanda malaiku suke jin kunyin fiskan sa wa hamzata wal abbas wasabi kullihim Allah ina tawassuli da sayyidina Hamza da al-Abbas da sahabban annabi dukkan su wala siyama alun khususan zawiwuddi musamman ma alim alim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda su ne ma'abota kaunana aba hasanin babal ulumi wa man atabanuhu buhuran asbaha daimal maddi ga sayyidina ali maddi wato kofin birnin ilimin nan wanda ayansa suka zamanto su ne kogin da duk wanda yake kishi na san Allah in yaje ya gangara musu zai sha bihim jitu ya khairal wara mutawassilan Allah nazo da wadannan da waɗannan wato sahabban annabi da iyalan gidan annabin nan ina tawassuli da su da su sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ina tawassuli da su ara annani alhahtu fi matlabi juhudi Sheikh Tijjani yace ganin nan na dage cikin fadin bukata ta Allah ayi mun saboda albarkan su sayyidina Abubakar da alul baiti yace wa hasha lahum anna ukhayyibu anna akhibu wa kad ata yace ba zai taba yiwa duk wanda yazo da sayyidina Abubakar da alul baiti da su sayyidina Umar da sayyidina Usman ya roki Allah bi asma'ihim da sunayensu yace ga kasida na nan fara'id fi qidina tsara ta cikin zirin sunayensu Allah nayi tawassuli da su ka biya min bukata na adartu bihim aflaka amrika ma tara burujan walakin kullaha matla'us sa'di sai shu tijani ya fara lissafo alul baitin na hakika humu hasanun summal husain wa najluhu aliyul ladhi dana al ibadata bizuhdi wa baqiru ilmin wa huwa walidu ja'farin abul kadhim al kirmi al humami bila jahdi aliyur rida thumma al jawadu muhammadun aliyut tuqa wal askari abul mahdi wa sayyidina al mahdi alladhi sawfa tanjali bihi dhulumatul jawri wal dhayqi an haddi kajinda shi tijani ke lissafo alul baiti fa ha ana mudlin ya karimu bijayim Allah ga ni duk da waɗannan da ni lissafo maka din na saka ina kwarabto Allah ina roƙonka saboda albarkan waɗannan bayin Allah wa hasha lahum annahu qabilu birraddi Allah na san ba za a juyar da ni ba saboda albarkan waɗannan wa salla alayka Allahu ma anta aluhu annabi Allah ya tamaka salati irin wanda ya cancante ka wa sallama tasliman taqaddasa an addiye ya tamaka taslimi wanda yafi karfin kidaya wa alika wannan salati da taslimin ya hade gaba daya da iyalanka ya rasulullahi wal ashabi urran da sahabbanka gaba daya wa tabi'in da dukkan wani tabi'i wa ba'du bayan haka fazazul lil jadwa ka yastaji wannan shi tijjari kenan radiyallahu ta'ala anhu amma wani baubawan mutum kawai abin ka je ka zauna ne sharifi ne din nan nafi Abubakar a gidan uwar wa ubanka bai fi sayyidina Abubakar ba dan iska ubanka bai fi sayyidina uwarka da ubanka dukkan su ba su kai kurar takalmin sayyidina Abubakar ba kana ya tsaya na raina wa mutane hankali kuma ku mutane ku dinga kira kuna cewa wai ai wannan dan tijjaniya ne wani ku bar wannan batun wanda ya saba da Allah a saba da shi wanda ya saba da manzo Allah a saba da shi sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar wani dan bakan mace mai ciki kaman tulun giya ya fito yana ga yawa sayyidina Abubakar haka mu tafiyar mu haka take kuma wannan yana gwadawa duniya wala uzaki ala Allah adan ba muna tsarkake kanmu bane amma dai wannan yana gwadawa mutane maslakin mu lokacin da Abdul Jabbar da muka saba da shi duniya tana ganin a'a wani hasada ne wani kaza muke mishi wani kaza kaza me hasada a ciki ya bar gaskiya ne muka bashi to yau ga wannan yana tunanin shi dan tijjaniya ne yana danganta kansa da Shehu Ibrahim duk da ma a ciki in kun ji abin da yayi mana mu yan bocin sakon da ya turo mana jiya din ai ya fara magana yana nuna cewon yana so ya kaiwa Shehu Ibrahim farmaki akan wani shehi fito dama mun san zaka zo gurin fito ka zage Shehu Ibrahim din fito ka zage shi abinda muke jira kenan mun sani dama baya cikin zuciyarka daidai da na minti daya na rantsi da zatin Allah zaka zo gurin fito ka zage shi mutum irin wannan kuma kar ku dauka wai shi wannan mutumin dama tun can an san shi na rantsi da girman Allah ni dai na taba jin waɗanda muke tare da shi sun faɗi sunan Adamu mina amma ban taba ganin sa ba kai bil akhassi jiya ne wani ya turo min hotansa jiya jiyan nan na rantsi da zatin Allah wani masoyin manzo Allah ya turo min hotansa ta WhatsApp yace kaga ya sun yi hoto tare da Adamu mina yace min ga Adamu mina wannan shine Adamu mina na ganshi nace yanzu wannan shine Adamu mina shine yake cewa shine jinin annabi mutum ba kwarjini a fistarsa ba kima zababban mutum mallan irin wannan dan bariki abinda ake gaya mana cewa mutanen mina din suka fito mutane an bashi SA na addini amma zai sa trikwata ya sa facing cap ya fita da matansa ya rike su wai za su je hotel cin abinci wannan fasikin mutum ne za a zo ana magana akan sa ana cewa jinin annabi har yayi shiru kaman sawai yana ta a kasan nan wai a samu irin wannan suna tafi sayyidina Abubakar dan haka nan muke jawo shi a hankali mu ba ma san taqiyyan munafurci
kowa zai yan idala da suke aqidan su sun fito sun bayyana mu ma muna aqidan mu ku fito ku bayyana aqidan ku kawai dayan biyu ne idan babu wani abu tsakanin mu shikenan mu insaniya ta hada mu in kuma kun taba mu mu yi wuta wuta amma ba zai yi ku dinga mana shugo shugo irin wannan ba mutun dan shi'a ku turo shi yana cewa wai shi Battijjani ne yana zuwa yana taba Sayyidina Abubakar yana taba Sayyidina Umaru yana taba sabban annabi kuma mu yi shiru mu kyale shi saboda mu ne kidahumai wawaye ba mu san me muke yi ba wato in kai Battijjani ne shikenan sai mu yi shiru mu kyale ka mu ba tafiyar maka take ba ba ruwan mu da kana Tijjaniya ko kana bin Shehu Ibrahim kana Tijjaniya akan abin da ta dora mu san Allah san manzo Allah san sahabban annabi Muhammadu wanda duk ya saba da wannan ko ya kira kansa dan Tijjaniya zamu zarge shi ƙarya yake yi ƙarya yake ya kamata duniya ta fahimci wannan daka mu ba ma san munafurci wanda zai shi'a sai yi shi'ansa kawai ba ma san tagiya ka fito kai shi'ancinka a Najeriya akwai yancin addini ka fito kai shi'ancinka amma ka shigo cikin Tijjanawa kana cewa kai Battijjani Battijjani ta ina da ina Battijjani da zagin Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umaru a gurin jiya wai shi yana mana raddi fa a gurin mu ƴaƴan kaza ne ƴaƴan kaza su kuma waye wani sai yace wai su me kare su Sayyidina Abubakar su suka yi dariya Sayyidina Abubakar a kira shi dan iska fasiki sannan ka kira kanka Battijjani duk wanda yake ganin zamu sassauta akan wannan in ka san ma zaka kira mu dan ka ce ai ya kamata ai kaza ba za a yi ba lokacin da ya taba Sayyidina Abubakar kana ina inda gaske kake ya kira Sayyidina Umar ya ci mutuncin sa kana ina ya kira matan manzo Allah suna na Aisha da Sayyidatuna sai ya ci mutuncin su kana ina duk baka yi magana ba sai an taba wani bakin mutum ne bakar fiska kawai ka zo kana magana kana cewa wani arabu da shi ya kamata mutanen mu su san me suke yi su san me suke kuma alhamdulillah masoya da aka samu suka turo karatun sa alhamdulillah sun turo ne dan ai mai raddi kuma za a yi eh wannan duk abin da muke ba raddi bane ba mu fara shafa kan karatun ka ba Adamu mina baka ji komai baka jira mu wallahi zaka ji madarar bala'i zaka gane wasan bakin rijiya ba wajen wasan yara bane na rantsi da Allah zaka ga yanda zamu ja mu kara Sayyidina Abubakar ka gane Sayyidina Abubakar babban katanga ce yawa a gaban sa akwai wawa keken rami kana zuwa fadawa zaka yi zaka ga dakaru maza bisa kanka kai ka san dai wanda suka fi ka ga tarasa mun take wuyar su a kasan nan wallan dala kai balidi kana magana kaman dan Daudu to dai kaza kaza shirme kawai baka san me kake yi ba shirme to mu dai wannan shine matafiyar mu akan Shehu Tijjani alul baiti san alul baiti da shi muka rayu da shi muka tashi ko a cikin hamziya mutun yaje ya duba gurin da al-imamul busairi yayi batun alul baiti ya doki sharhin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu al-irshadatur rabbaniya ya ga me Shehu Tijjani yayi bayani akan alul baiti yaje kuma ya ga gurin da zaka ga duk malamai masoya manzon Allah in dai masoya ne yanzu dai kaga dai al-burda da irin su hamziya da irin su diwani su ishiriniya an cire musu hula akan san annabi to amma a ciki babu gurin da zaka ga mutum ya kawo falalan alul baiti face ya bi shi da falalan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun kawo muku na Shehu Ibrahim wancan karar duk gurin harafi da Shehu Ibrahim zai rufe harafi a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alayhi salatu wallahi summa salamuhu wa ali wa ashabin da alayen annabi da sahabban manzo Allah in ka dauki hamziya haka take آل بيت النبي طبتم فطاب المذهول فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم فإذا نهت عليكم فإن للخنساء ينا فتا ينا چوا إذن ني حسان مدحكم ني آل البيت زن نتايا بانكو نتايا بانكو كمان يند حسان يكي يبان النبي يكي يبان النبي كاريا يكي كيوا kafirai hari cikin yaban manzo Allah yace fa iza nuhtu fa inna lil khansau in kuma wajen begen ku ne da kaunan ku akan abin da aka yi muku na cin amana alul baiti sai zaman to kaman khansau lokacin da ta rasa danta da mijinta da kannanta tana bakin ciki to haka nake akan alul baiti saboda abin da aka yi muku inji sayyidina al-busairi radiyallahu anhu yana cewa suttumun nasa bittuqa wasiwakum sawadatul baidau wassafara'u ahsanu gashinan wabi bayan ya gama yaban alul baiti fa mubasharatan sai yace wabi ashabikal ladina hum ba'daka fina al-hudatu wal awsiyau ya rasulullahi da sahabbanka wadanda bayan ka suka zamanto su ne shiryayyu masu shiryarwa wal awsiyau masu mana wasiya da wanda kai wasiya muka girman su mu kare su asanu ba'daka al-khilafata sun kyautata kalifanci bayan ka fid dini addini kullu limata wallahi za'u wannan shine mu abin da muka sani, wannan shine mu abin da muka sani. Sabon manzo Allah Limamul Busairi yace agniya'un gasu wadatattu nazahatan, ko agniya gasu wadatattu nazahatan ga tsaftar zuciya, fuqara'un sa'annan fakirai ne na rahamar Ubangiji, ulama'un sahabban manzo Allah malamai ne, a'immatun jagorori ne, umara'un shuwagabanni ne. Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan sune sa gashi dai yanzu dai waye yake kokwantan dai kai sufi ne, waye yake kokwantan san Imam al-Busiri da Annabi da san sa da Ahlul Bait, ga abin da yake ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam zahadu fi dunya fama arafa al-mail ilayha minhum wala ragaba, sun juya wa duniya baya, ba taba ganin sabon manzo Allah da ya karkata wa duniya ba, ko ya ji sha'awar duniya yana kwadayinta. Duk sabon manzo Allah sun watsar da duniya, arkhasu fil waza nufusa mulukin harabuha aslabuha iglau kulluhum fi ahkamihi zustihadin wa sawadin wa kullum akfa'u, duk wani sahawin da ya maka wani hukunci ko ya maka wani ijtihadi zaka ganshi ya kyautata abin, kuma dukkan su tsaran juna ne. Radiyallahu anhum wa radu an, kai Allah ya yadda da sahabban Annabi. Ba fa ana maganan wannan fi'ili madin da yazo radiyallahu anhum ni ikhbari ne, ba liddu'i bane. Radiyallahu anhum, Allah ya riga ya yadda da su. ورضوا أنه سن يدد الله فأنا يخطى إليهم خطا وتا يخطو إليهم خطا وتا ذاك دنجن تكسكري كتوي سن يكسكري كوسي ناب بكر ياي كذا كي نوا kaiwa kain kama kai saka yi hukunci kace kai dan aljanna, ko da yake naji shi a cikin har yana rabon aljanna. In an je lahira na rantsi Adamu mina ka tafi kana zagin sayyidina Abubakar katan dan wuta ne kai, na rantsi ka mutu kana zagin sayyidina Abubakar sai ka nuna a jahannama, na rantsi ka mutu kana zagin sayyidina Umaru dan wutan jahannama ne kai, wallahi dan wutan jahannama ne kai, ka sake ka mutu kana zagin sayyidina Abubakar wallahi sai ka space sai ka rasa yanda zaka zaba a jahannama, zaka sami yalwataccen space. You should be very careful, mashiriri cin wofi kawai. Gashi bayan ya gama yana fada akan sahabban manzo Allah, mali Musa wala li Isa hawariyun fi fadlihim wala nqaba'u, annabi Musa da annabi Isa ba su da sahabbai irin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kun ciro wa annabi sahabbansa wani daraja ku kabar wa annabi, mahaukatan banza kuna ruguza annabin ku baku sani ba, wawaye kawai. Annabi Isa da annabi Musa ba su da sahabbai irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi Abi Bakr lillazi sahala an-nas bihi fi hayatikal iktida'u wal muhadda yawm as-saqifa lamma arjafa an-nas annahu da'da'u anqaza ad-din ba'da ma kana lid-din ala kulli kurbatin istawa. Zo ana wannan magana, ana maganan sayyidina Abubakar kana tsoma baki, an faqal mala fi ridaka wala manna wa ta jamman wala ikda'u wa bi hafsin alladhi azhara Allah bihi ad-din far'a wal ruqaba. Digga sunan yanda ake fada mana, mun tashi muna ganin girman Ahlul Bait da san manzo Allah, amma yau wani kawai da sunan shi Dariqa Shehu Tijani ya fito wai shi yana so ya taba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah fi ashabi, Allah Allah fi ashabi. Manzo Allah yace ina gama ku da Allah, ina hada ku da Allah fi ashabi, ku kiyayi sahabbaina, ku kiyayi alfarman sahabbaina. Kalma daya na rantsi da zatin Allah, dukkan wani wanda zai taba sahabban manzo Allah wallahi annabi yake hari, wallahi annabi yake hari ya taba. Ƙarya yake ba sahabban bane a gaban sa, manzo Allah yake hari ya taba. Amma ba haka ba yaushe duniya za ta zamanto haka. Sannan in kuna maganar sahabban nan, gashi fa kai da duk kake wannan magana, kai ka fito kace a cikin waliyai masu dariku kaf Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi da bakin ka faɗa jiya a karatun da aka samu na, ban san jiya kai ko wa yaushe ne wanda kake mana riddi, kace Ibn Arabi shi kadai ne a cikin sufayen da bai da dari, bai da wato ba jinin manzo Allah ba, amma duk wasu sufaye masu dariku nan dukkan su jinin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. To Shehu Tijjani kuma duk sufayen nan masu dariqun nan a kitabu ne kudubai ne, da ni da kai mun yi ittifaki akan hakan, dai kai dan dariqan ne da gaske ka sani, a kitabu ne kudubai ne. To aka tambayi Shehu Tijjani a Jawahirul Ma'ani, wai shin da sahabi da kutubi wanne ne gaba, wanne ne gaba waɗannan a kitabu masu dariqu jikokin annabin da ka faɗa? To gashi an tambayi Shehu Tijjani, wai da su da sahabbai wanne ne gaba jikokin dai da kake faɗa din? Shehu Tijjani yace arrajihu magana da tafi inganci a gurin mu tafdilus sahabi ala al-qutubi shine a pipi ta sahabin manzo Allah kan qutubi bishahidi qauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa ashabi ala sa'iril alamina siwa an-nabiyina wal mursalina saboda Allah ya zabi sahabbaina akan dukkan wani wanda ba su ba in banda annabawa da mursalai haka fadin manzo Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhaban ma balaga mudda adim wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar da uhudu dutsen uhudu na zinare bai kai ladan mudu da sahabi ya ciyar ba yace wa hadha min shiddati itina'i illahi bi nabiyihi Allah ya yaka ne dan kulawa da annabi ma'ana kare alfarman sahabban annabi kare mutuncin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan shi Tijani ya fada a wani guri daban yace kullu ayyidin minas sahaba alladhina ballagu ad-dina maktubun fi sahifati amali imam ba'dihi min waqtihi ila hadhihi al-umma fa idha fuhima hadha affafadlu as-sahabati la matma'a fihi liman ba'dahum ثم ضرب مثلا رضي الله عنه لعمل الصحابة مع غيرهم عملنا معهم كمشي النملة مع سرعة طيران القطات دعنا شو تجاني كي بمبنشي صحابي دا قطبي قطبان دا كوما مبي أكثر سكيدا باكين كفتا جوكو كين النبني شو تجاني كي صحابي سنتيسو كوما قدو كنا مغانا نشرمي كتارا يارا دبو ديو كوي واندا بسو سمي سيكي كنا مغانا كمان دان دودو ko kila ma kaje kai shaye-shayen ka ne kai mankas ka zo kana wannan magana to ka saurare mu zaka ji raddin karatu dan rashin mutuncin da kai ka saurare mu kuma da irin harcen da kai da shi zamu maka zamu lakada maka duka da ruwan hujjoji da billahi allazi la ilaha illa huwa in kaga sunan sayyidina bakare gaban ka fadi zaka daku wallahi zaka daku wannan jahilcin ba a tijaniya zaka zo kai mana wannan wautan ba yawa ba a tijaniya zaka zo kai mana wannan wautan ba sannan idan mun dauko wajen sufi daga cikin sufi wanda zaka gane ba su bambance sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaunansu da alul baiti kaunansu da alul baiti abin da yake cewa Sheikh Yusuf an-Nabhani yana fada a cikin Afdalus Salawati yana cewa Rabbi salli alaihi wal alil ula hazu bi nisbatihi al-maqam al-afdala ya Allah kai salati wa manzo Allah kai salati wa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka samu daraja mafi girma saboda dangantakan su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabati al-kirami Allah a cikin salatin ka hada da sahabban manzo Allah kaga yanda magana yake a ga girman alul baiti sannan a kawo almajiran gidan su alul baiti a hada da su sahabati likirami wazid ala atba'ihi Allah ka kara da salatin da duk wani mabiyin manzo Allah hattal ma'adi umuma har zuwa ranar tashin kiyama Allah ka gani yace waqsus biha ya rabbana siddiqa Allah a cikin gane wannan amma a ware sayyidina abubakar as-siddiqa sayyidina abubakar khairal jani' wa ba'dahu al-faruqa wa ba'dahu al-faruqa wanda yafi dukkan kowa alkhairi bayan sa kuma sai sayyidina umaru usmana man bil haqqi kana haqiqa Allah hada da sayyidina usman radiyallahu anhu wa ababanihi sayyid al-ma'luma da kuma baban ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyid al-ma'luma wannan shugaba jagora sadauki sananne sayyidina ali radiyallahu anhu alaihi salam fa alal jami'i wa alihi to fa wannan salatin fa alal jami'i wa alihi ridwana dukkan sahabban manzo Allah da alayen gidan manzo Allah ar-ridwanu Allah ya yadda da su wa alal baghidi wa hizbihi al-khizlan wanda kuma alal baghidi akan makiyin sahabbai makiyin alal baiti wa hizbihi da shi da rundunan sa al-khizlan taɓewa Allah ya tabar da Adamu mina makiyin alal baiti makiyin sahabban manzo Allah ma zala hubbul kulli wa huwa amanu ما هو آه لازم من ملزوم صلوا عليه وسلم تسليما الله يتبدك وانا شيني أبن نسوفا يسكي تفيا أكي وانا شيني أبن نسوفا يسكي تفيا أكي أما كوي كدنجا مغانا ما مالا مغانا باب تعالي بك سماني كيكي فتاوا كوي صحابة من دالة صلى الله عليه وسلم كنا دك شي أنشن كأذوتي أنك كوي كذو كدنجا كاو متاني كنا وانا مغانا تو ينقوا إدم منذو ينذو مدوكا mu dauka bari mu ji maganar da ya kawo ta Muhyiddin bin Arabi ji a cikin littafin akan alul baiti da cewa in sun yi laifi bari mu ji mai shautin jani ya fada
da Sheikh Tijani ya kawo maganar Muhiddin ibn Arabi yace kala Sheikh al-Akhbar Muhiddin ibn Arabi Sheikh Tijani ce Ibn Arabi yace qaddasallahu sirruhu allazi aqulu bihi ni Ibn Arabi abinda nake fada inna dhunuba alal bait alil baiti zunuban alil baiti inna ma hiya dhunubun fis surati la fil haqiqati zunubaini wadanda suke kawai hoton su ne ba wai a hakikan su zunubai bane لأن الله تعالى غفر لهم سبود الله يا غفر تامس زنوبهم زنوبان سبي سابق الإناية سبود تندق چنبل أزال الله يا كلا دسو بقوله تفتنسا ويطهركم تطهيرا الله ذي تركك ولا رجس أرجس من الذنوب توباب ونك أزان تادي يبك أزان تا من الذنوب إرن أشي أي سيمي زنوبي وإذا نظرت إلى ما قاله سيدنا Shotijan radiyallahu ta'ala ne ce idan ka lura da abin da ya fada dinnan wajatta wujariyan alamin hajil kumal sadiqina fi muhabbati sadatina alil baiti zaka ga wannan abin yana gudana ne irin yanda wato shugabannin mu manya suke san alil baiti su ma akan haka suke walaysa fi to sai shu ajinan dan uwa sai Shotijan ya ce duk da wannan abin da aka fada na alil baiti in sun yi laifi sai ya ce hadda kai adami na kake fada da abin da suka yi za su da abin da muka yi kai fa kai ana maganan alul baiti wa yake maganan ka to alul baiti na hakika ka ji me Shotijani yake fada sai yace walaysa fi zalika ma yujarri'u ash-sharifa 'ala al-ma'siyati yace a cikin nan ba a yi nuni da wani abu ba fadan an fadi falalan su da zai sa sharifi wanda yake alul baiti na hakika ne yayi saban Allah li'anna dhalika fi haqqi ash-sharifi al-haqiqi wannan magana ta falala da aka fada fi haqqi ash-sharifi al-haqiqi a cikin haƙƙi na sharifa a sharifi ne na haƙiƙa ba sharifi dan jabu irin ka ba fi haqqi ash-sharifi al-haqiqi a cikin haƙƙi wanda yake sharifi na haƙiƙa shine yake magana akan sa ba ana magana akan wani baubawa bakin mutum irin Adamu ne ba shi yake magana ba fi haqqi ash-sharifi al-haqiqi wa huwa alladhi thabata nasbuhu bil hadaratil muhammadiyya shine sharifin da nasabarsa ta dangana da hadara ta annabi muhammadu bi haisu law kushifa ta yanda inda za a yayi alhijabu hijabi anhu ga wannan sharifin law jida min baitin nubuwati haqiqatan da za a ganshi yana daga cikin zirrin silki na gidan annabi muhammadu bi yace laysa min al adiya idza ka samu ba masu da'awan shariftaka bane gashi ba masu da'awan shariftaka ba ka zo kana sako kanka kana fakiya da albar dan ka gina kanka kai ne zaka dinga cewa kanka sharifi ni nayi kaza ka dinga kawo zuwa labaran ƙarya a kanka su waye iyayenka nuna mana su in ka isa mu gansu da wasu kayan tsiya ne iyayen naka da ba san su ba wasu matattun iyaye kawai ka dauka kana zuwa da su kana taba sayyidina Abubakar kana taba sabban annabi to Sheikh Ibrahim Sheikh Tijani yace laysa min al-adiyai da sharadi mu sharibi kar ya zamanto daga cikin masu da awafi shay'in yace wali hadha saboda haka ne ma ya ta'ayyana fi haqqi kulli man intasaba li hadhal bait ya zama wajibi wa duk wanda ya danganta kansa da wannan gida na annabi Muhammadu wa in thabata shar'an nasbuhu ash-sharif koda a ta hanyar shari'a a tabbatar hanya ingantacciya a tabbatar cewa shi sharifi ne inji Shotijani yace ta hanya ingantacciya a tabbatar shi sharifi ne to kai ba ma hanya ingantacciya da ta tabbatar kai sharifi ne hanya ingantacciya da ta tabbatar Adamu mina sharifi ita muke jira a bamu nasaba ai ba ce to kai mun sallama taslimi jadali Adamu mina mun yarda kai sharifi ne amma nuna mana ina nasabar kawo ta mu caje ta kana hauka kawai Shotijani yace wa in sabata shar'an nasbu shari sai fa ya tabbata a shari'a cewa shi sharifin ne to Allah ya gitar da bin nisbati sharifa kar ya rudu da wannan nasabar sa ta cewa shi sharifi ne da abinda muka yi an yafe mana in mun je wallahi ne yanzu babana yana aljanna ubanka ƙarya kake baya aljanna wallahi ubanka baya aljanna ƙarya kake sharadi ɗaya in zai shiga aljanna yanda alqur'ani ya faɗa fa mayya amal misqala dharratin khairan yarahu wa mayya amal misqala dharratin sharran yarahu in ubanka yayi aikin kirki zai shiga aljanna in ubanka yayi aikin sharri wallahi yana wuta ƙarya kake babanka ba sharifi bane ƙarya kake in ka ji zafi mun taba ubanka ka daina taba sayyiduna Abubakar in ka ji zafi mun taba ubanka ka daina taba sayyiduna Umaru in ka ji zafi mun taba ubanka ka daina taba sayyiduna Uthman radiyallahu anhu ajmai in ka ji zafi mun taba ubanka ka daina taba sabban annabi sallallahu alaihi wasallam Shotijani yace
Allah ya tarrabin nasabati sharifa sharifi na gaskiya fa shauki jani yake magana yace kar ya rududa nasabata san sharifa wal ya'mal ala annahu mujarradu muslim shauki jani yace ya dinga yin aiki ya bautawa Allah a mazaunin shi ga magarin musulmi ne inji shauki jani yace wala ya'tamidu ala sharafihi kar ya dogara akan shariftakarsa illa idha tahaqqaqa bi sharafihi bi ikhbari man la yantiqu anil hawa har sai ya tabbatar da cewa shi sharifi ne ta bakin da baya ƙarya yace wa qad duya bisatul khabari alladhi la yataqarraqu ilayhi ihtimalun bi intiqalin nabi tashi kuma yanzu sayyidina rasulullahi a zahiri baya cikin mu an nade ballantana ka je kaga annabi kace annabi na zo in tambaye ka ni sharifi ne shi tijani yace an nada wannan taburman yace walam tabqa illa al bisharat ba abin da ya ragu yanzu sai dai sauran wasu bisharori allati min har ru'ya salihah daga cikin bisharorin na akwai ru'ya salihah ko wa kashful hijabi mubashahadatihi ko ayi maka kashafin hijabi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam liman yarahu yakzatan ga wanda zai ga annabi kurukuru ya tambaye shi cewa annabi ni sharifi ne kamar yanda shi shau tijana kai mai kenan yace wala ya ka'u zalika galiban illa liman hafiza dinihi wannan abun baya faruwa so da yawa sai ga wanda ya kiyaye addinin sa wanda ya kiyaye addinin sa ne kai kaman ka zaka fito da dirikwata daga jaran wando kana yawo da mata a gari shau tijana yana cewa wannan baya faruwa sai ga wanda ya kiyaye addinin sa inji mallam shau tijana radiyallahu ta'ala anhu yace fa kana min al awliya kuma ya kasance daga cikin waliyai ya kasance daga cikin waliyai kai Adamu mina wanda saboda kazanta sunan mahaifin naka ma baka hakiran ba a kiranka da sunan babanka yayin da kiranka da sunan garinka Adamu mina ina sunan ubanka yayin ka sa sunan ubanka inda gashi kake yin uban naka ne kirki ne amma sai ka sa Adamu mina Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya sauki Allah yayi mana albarkan mandala shi tijani yace sai in mutun ya kasance daga cikin auliya yace wal auliya su kuma waliyai sari'ut tauba suna da saurun tuba bin ruju'i ila maulahu ta yanda za su koma wa ubangijin su kullama sadara minhum zambun duk lokacin da ya zama sun aikata wani laifi fa yatanazzaluna sai ya zama su waɗannan bayin Allah sharifai din nan an ajiye su manzilata ahli badrin a matsayin wato a mutanen badaru idza kanu min alil baiti idan sun kasance daga cikin alul baiti ne inji shau tijani ma'ana an ajiye su a mazaunin manzilatu ahli badrin cewan fa alul badrin din nan yanzu Allah ya gafarta musu haka manzo Allah ya faɗa duk wanda ya halacci badar dan aljanna ne da shaidan annabi da hadisi sai hai duk wanda ya halacci badar sayyidina abubakar sayyidina umaru manyan sahabban nan sayyidina usmanu dukkan ƴan aljanna ne da shaida irin ta annabi Muhammadu bakin da baya ƙarya yau kai kuma ka zo kana magana akan su kuma abin takeici wai mutun sai ka je kana debo waɗansu abubuwa da suke riwayoyi waɗanda mafi ƙarfin abin da za su iya samu su zamanto azizi ba mutawatiri ko guda ɗaya a cikin riwayoyi amma ka juyawa alqur'ani baya ga alqur'ani yana gaya maka matsayin su sayyidina abubakar kaje kana debo wasu tarihata da yayi a lokacin abubakar yayi kaza yayi ne ka bar alqur'ani Al-Qur'ani bai gaya maka girman Sayyidina Abubakar ba, bai gaya maka girman Sayyidina Umaru ba. Bai gaya maka girman sahabban manzo Allah ba, dukkan watsar kaje kana debo littafin da wani mutum ya rubuta ga abinda Allah ya gaya maka akan sahabbai, ka bari. Sayyidina Abubakar yana cikin Ahlul Badrin, Umaru yana cikin Ahlul Badrin, Usman yana cikin Ahlul Badrin, dukkan watsar da su. Allah yana yaban su, yana faɗa huwal ladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah ne ya karfafe ka ya Rasulullahi da nasaran sa da kuma muminai su Sayyidina Abubakar su Sayyidina Umaru su Sayyidina Usman radiyallahu anhu Allah yana gaya mana wannan alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira suka bi annabi wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah bi amwalihim suka bada dukiyoyin su wa anfusuhum suka bada rayi bi anfusihim suka bada rayukansu a'azama darajatan a'azamu darajatan inda Allah su suka fi girman daraja a gurin Allah ulaika humul faizuna waɗannan su ne masu rabo Allah yana kiran su alfaizuna masu rabo kai kuma gaje kana debo wasu rubabban ruwayoyi ka zo kana yiwa sabban manzo Allah hukunci saboda ka daga kanka wai ka nuna kai sharifi ne kazami kawai Allah yana faɗa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina aw wa nasaru wa ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya ce na musu tanadin gafara da arziki na karamci na ban mamaki wallazina amanu min ba'du hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum ka duba fa لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأن دك آيوين وأن بيئة الرضوان إنن دعكي مين يجاو ما بيئة الرضوان إن واكو سني أبند في يجاو بيئة الرضوان فا لاباري أكا باير أكا تشيو قريشا واسن كش سيدنا عثمان saboda sayyidina Usmanu manzo Allah ya tara sahabbai 1400 ko sama da haka yace duk su zo su yi mubaya'a za a je a yaki Quraishawa saboda an taba sayyidina Usmanu sannan suka zo karkashin bishiyar nan suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a duk wanda yayi bai'an nan sama da sahabbai 1400 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ya bada haru suka yace Allah yace nal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim sun yi maka mubaya'a Allah suka yi wa mubaya'a Allah yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka Allah ya yadda da duk waɗannan mu'minai 1400 din nan kai kuma ka san 1400 din nan sahabbai tunda su ma alul bait tunda su ma sahabbai ne suna ciki ka riga ka san ba duka 1400 din nan bane alul bait zalla akwai waɗanda ba alul bait ba su suka fi yawa kuma 1400 din nan duka Allah yace laqad radiyallahu anhu kai kuma da yake balidi ne ki dawo ni kaje kana debo riwaya ibnu wana ya kawo wana ya rawaito ga qur'ani ka juya alqur'ani baya wannan wani irin musiba ne jama'a Allah yana faɗa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana dashi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ashiddau alal kuffari duk wanda kaga ya tsani sahabban annabi Imam Malik yace da wannan ayar kafiri ne duk wanda ya tsani sayyidina Abubakar ya tsani sayyidina Umar inji Imam Malik ba inji ni ba da wannan ayar kafiri ne saboda ashiddau alal kufari me sayyidina Abubakar ya maka da zaka tsane shi me sayyidina Umar ya maka da zaka tsane shi dan haka jama'a za ku ji nayi zafi a wannan raddin na san nayi zafi an taba gurin da ciwo ne aka taba mana dole mu iyu sayyidina Abubakar ba abun wasa bane in duk zagin duniya zan dauko in zuba akan wannan bakin mutumi Adamu mina ni na tabbatar ban huce ba akan taba sayyidina Abubakar yayi in din rashin mutuncin duniya zan debo in zuba akan sayyidina Umaru na tabbatar ban huce ba saboda akan afuwan akan Adamu mina ban huce ba saboda taba sayyidina Umaru dai dan haka ba wani zafi a ciki kuma wannan kadan ne idan ba ka so mu keta alfarmarka kar ka keta alfarman sahabban manzo Allah karatu kai karatunka ka fadi ra'ayinka amma fitowa da kake yi ni na fi sayyidina Abubakar ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake uban ka bai fi sayyidina Abubakar ba wallahi ballanta na kai kuma ƙarya kake zindiki ne kai ba sharifi ba shaki ne kai ba sharifi ba in zaka yi shi an ji ka fito ka nuna kai dan shi'a ne ba ta yanda za a yi duk waɗannan abubuwan suna nan mun karanta mun gani sannan mu basu kuma ka jira mu karatunka tunda ka ce raddi ne littafin da kaje din zamu dauko mu gwada munafircinka a ciki da jahilcinka da wautanka mu gwada wa duniya cewon ƙarya kake yawa mu gwada wa duniya cewon ƙarya kake da ka jama'a ku sani wallahi tallahi ba sharifi bane makaryaci ne ko mutum makaryaci in banda irin wannan ƴan uwa ku lura fa mutum da zaka zo kana girmama kanka kana daga kanka kana ganin kai cewon kafi wani wai jama'a ina muka mance da tawadu'un manzo Allah dai kun ga shine kankat lahirar raba take yaba duk wanda ya ga dama duk wanda annabi ya ga dama sai ya ce wani fil janna abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna talha fil janna zubair fil janna haka annabi ya dinga raba aljanna kyauta amma tare da wannan buwaya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah yana kaskantar da kansa a gurin Allah annabi baya jin kansa ni ne annabi zan yi kaza sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ga manzo wata mata ta shige ta ga annabi ya zauna a cikin bayi yana cin abinci tace mali hadhal abdi yaakulu kama yaakulu al-abid me yasa mu wannan yake cin abinci kaman yanda bayi suke cin abinci manzo Allah ya daga kai kalle te dariya yace inna ma ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan shine inda gaske kai jinin annabi ne da haka zaka yi koyi da irin wannan tawadu da irin wannan tawadu wata mata ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinta ya kama rawa saboda kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hawwin alayki imra'a kwantar da hankalinki yake wannan mata innama ana ibn mar'atin ta'kulul qadida bi makkah ni dan mace ce ne cin kallo tawadu ba wai haka yake ba amma tawadu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu annabi waya gwada ni ne annabi ni ne zan sa ka aljanna ni zan kai wani wuta wanda baya haka sallallahu alaihi wasallam tare da akwai wani bawa Allah da muke waya je da shi ya sakkarar da ni wata nukuta muhimma yace ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tare da falala irin na manzo Allah duk falalan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada wa kansa fa sai kaji yace wala fakhra ana sayyidu waladi adam yawm alqiyamati sai yace wala fakhra ni ne shugaban duk ƴaƴan adam ranan kiyama amma manzo Allah sai yace wala fakhra ban fada dan alfahari ba haka annabi yake yi cikin tawadu cikin kaskantar da kai yake kuma wace wani sabo ne sabo na farko da aka fara sabawa Allah da shi girman kai shedan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fa adamu ka halice ni daga wuta shi ka halice shi daga tabo da wannan aka fara sabawa Allah da wannan shine saban farko da aka fara sabawa Allah da shi so kai kuma yau ka bi shedan nafiku aini wane ne nafiku shedan kenan ana khairun minhu kuma a ƙarya tare da cewa ka san kai ba sharifi bane wallahi har cikin zuciyarsa ya san shi ba sharifi bane adamu mina na rantsi da zatin Allah ya sani har cikin zuciyarsa shi ba sharifi bane tun daga sharifan dai na ainihi abinda suka ga mana sun ce makaryaci ne shi ba sharifi bane amma ka dinga zuwa kana ne kaza kaza har kana cewa mutane mu ne in an je wani yana aljanna wani yana wuta kai din banza wata mata ta zo shigewa wani sabon manzo Allah ya rasu fa yan uwa sai ta ce ai wani kan yanzu kan yana aljanna yana kaza manzo Allah cikin fushi yace man zallazi ya ta Allah ala Allah waye wannan yake wa Allah gadin rasa yake wa Allah dagawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tare da cewa ya san matsayinsa amma dan ya koya mana ladabi yace ko ni ban isa in ce ga matsayina a lahira ba tare da cewa sallallahu alaihi wasallam ya san matsayinsa ya fada haka ne dan ya koya mana ladabi kai kuma yau ka zo ka cewa ubanka yana aljanna iyayen wasu suna wuta kai kana aljanna wani yana wuta kai din wa kai din banza bakin wofi da wata bakar fiskar ka gurin wannan shine tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ƴan uwa su fahimci ka annabi baya irin wannan kuma abu na ƙarshe ƴan uwa tahaddi wa dukkan wani wanda yake kai wa sahabban annabi farmaki da da'awan san alul baiti tahaddi sayyidina ali dai radiyallahu anhu an sani shine ra'sul amri na alul baiti sai sayyidatuna fatima wai ina aka taba samu munanan maganganu akan sayyidina ali akan sayyabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin sayyidina ali ko daga bakin sayyidatuna fatima aka samu munanan maganganu irin yanda wannan suke kana nufin kafi sayyidina ali kishin kansa ne ko menene a ina aka taba samuwa muna tambaya dan ya rasulullahi a ina aka taba samuwa mu abinda muka sani ga abinda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa yana cewa sayyidina ali akan sahabban manzo Allah yace a cikin najul balaga yace laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace naga sahabban annabi na rayu da su fama ara ahadan yashbihum ban taba ganin wani wanda yake kama da sahabban manzo Allah minkum daga cikin ku ba to kai kaji sayyidina ali ne yake fadan haka ban taba ganin wanda yake kama da sahabban annabi muhammad daga cikin ku ba laqad kanu yusbihuna sha'atan ghabaran sahabban manzo Allah sun kasance zaka gansu gashin su a dunkule cikin kura wa qadbatu sujadan wa qiyaman sun kwana suna sujada suna salloli yurawuhuna baina jibayhim wa khududihim zaka gansu kawai hawaye ne yake ta zuba tsakanin wato fisa kun sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqifuna ala mithlil jamri min dhikri ma'idihim sun kasance kullun zaka gansu cikin tsayuwa bin Allah daki daki saboda tuna Allah da yawan karanta alqur'ani idza dhukira Allahu hamilat ayunihim ana ambatan Allah idanuwansu zata kama hawaye hatta tabulla juyubuhum hasita jika fisa kun su da gemukan su gaba daya wa madu kama yamidu shajar yawmir rihil asif zaka ga sahabban annabi in suna ambatan Allah suna girgiza suna rawa suna kai kawo kaman yanda bishiyoyi suke kai kawo saboda karanta alqur'ani da suke yi su sahabban manzo Allah khaufan min aliqabi wa raja'an lis-sawabi saboda tsoran Allah tsoran azaban Allah da kuma kaunan ladan ubangiji wannan fa shine sayyidina Ali abin da yake fada akan sahabban manzo Allah to kai yau ina ka samu kana danganta kanka da sayyidina Ali amma ka fada wa sahabban annabi Muhammadu ya zo a cikin littafin kashful gumma fi ma'rifatil a'imma aka tambaye sayyidina al-imam Abu Ja'far aka tambaye sayyidina gashi dai kaga alul baitin zina gwalagwalan alul baiti kenan aka tambaye shi an hiliyatis sayfi hal tajuz aka tambaye shi aka ce mai ya imamu shin Abu Ja'far aka ce mai shin ya halatta mutun yayi wata kobin sa ado fa kala sai ya ce na'am ya halatta kada halala Abu Bakr as-Siddiq sayfahu bil fidda sayyidina Abu Bakr yayi wata kobin sa ado da azurfa fa kala sa'ilu shine tambayan sai ya ce ataqulu hadha yanzu kai kake kiran sayyidina Abu Bakr kake cewa Abu Bakr har kana bada hujja da sayyidina Abu Bakr فوسب الامام ام مكانه نن take imamu sai Abu Ja'far sai ya tashi daga gurin yana kwance sai ya miƙe firgije ya tashi fa kala yace na'am eh as-siddiq na fada sayyidina Abu Bakar shine siddiq kai kuma kace sayyidina Abu Bakar ba siddiqu bane adamu mina ga gwalagwalan alul baiti su kuma suna kiran sayyidina Abu Bakar as-siddiq na'am as-siddiq yace na fada siddiq faman lam yaqul lahu as-siddiq duk wanda bai kira sayyidina Abubakar siddiq ba fala saddaqa Allahu qawluhu fi dunya wal akhirah kar Allah ya gaskata maganar sa a duniya da lahira magana kawai mutum san zuciyanka ya debo ka kwadayin duniyanka ya cika zuciyanka ka zo kana ma mutane maganganu na rashin hankali na tambele kawai kaje ka banko wiwinka ne ko giyanka ka shawo ka zo kana fada wa sabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yin uwa duk wani wanda yake ganin za a taba sayyidina Abubakar sai mu zo mu shiru muna bin sa a hankali ba zai yi ba dole mu lakada mai duka da harce mai daci wanda zai ji daci a ransa ya gane ya taba wadanda ba a tabawa in ya ji haushi yana da wani ra'ayin da zai fada ba mu halaka ka faɗa ra'ayinka ba ka faɗa cikin girmamawa da mutuntawa kai ma in za a yi maka raddi sai a yi maka cikin girmamawa da mutuntawa amma ka tashi kana cewa sayyidina Abubakar na fa Abubakar kariyan banza dan iska bakin mutun kawai kai dinwa kariya kake wallahi zan yi maganinka kuma ka saurare mu akan raddin da zamu yi maka wannan baka ji komai ba asalin faya fufaya zaka ji bala'i wallahi sai mun wallahi tallahi in kai wasa baki sai mun hana ka ja zaka ji bala'i ka saurare mu eh ka saurare mu ta Allah ya mana gudumawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu Allah ya cire waɗannan mutane bara gurbi daga cikin mu Allah ka san mun barranta wannan baba tijjani bane bai da alaka da shi tijjani lamin qaribin walamin ba'idin baba tijjani bane Allah ka sani Allah ka raba mu da shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirye shi in mai shiriwa ne Allah in ba mai shiriwa bane Allah kai maganin sa cikin gaggawa albarkan annabi ka walakanta shi ka tozarta wannan adamu mina albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ka walakanta shi Allah yawa kuma muna fada ƙarya kake kai ba alul baiti bane ƙarya ne kai ba sharifi bane ƙarya kake kai ba sharifi bane yawa ka koma in zaka koma can cikin izalanka ka koma cikin izalanka ka koma can amma kai ba mutumin mu bane mutumin banza mutumin wofi Allah ya mana maganinka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.